Wani mamban kwamitin zartarwa a hukumar kwallon kafa ta GFA da shugaban hukumar Kwasi Antachi sun kyautata zaton cewa Ghana za ta samu damar daukar bakuncin gasar cin kofin Afirka idan aka maida hankali wurin shirin karba-karba don ba kowace kasa dama daidai wa daida wurin daukar bakuncin wannan gasar a nahiyar Afirka. Shugaban na GFA Kwasi Antachi ya ce yana ganin aiwatar da shirin karba-karba a wurin daukar bakuncin gasar cin kofin Afirka hakan shine yafi dacewa sosai da abar wasu kasashe ɗan kalilan suna daukan bakuncin gasar. Kwasi Antachi ya ce a matsayin sa na mamban kwamitin zantarwa a hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ya ce zai kaddamar da wani gangami akan wannan shirin karba-karban. A wata sabuwa kuma shugaban hukumar na kwallon kafar Ghana ko kuma GFA a takaice Kwasi Antachi ya faɗa cewa a cikin watan Afrilu mai zuwa ne hukumar sa za ta bayyanar da sunan sabon coach din Ghana Black Stars. Ghana ta kasance ba ta da mai horar da ƴan wasanta bayan da tsohon coach ɗinta Abraham Grant ya ajiye aiki a cikin watan Fabrairu da ya gabata bayan kammala gasar cin kofin nahiyar Afirka. Hukumar GFA ta ƙara kaimi wurin neman wanda zai horar da ƴan wasan Ghana Black Stars wanda ya sa mutane da dama suka shigar da takardunsu da neman wannan aikin a cikin gida da ma shan waje. Shiko coach din Super Eagles na Nigeria Granite Raw ya faɗa cewar Nigeria ba za ta yi wasanta na zumunta na gaba a ƙasar Ingila ba. Coach din Nigeria Raw yana tsokaci ne game da wasan zumunta da Super Eagles ta niyyar yi da Burkina Faso a birnin London, amma a ƙarshen ta wannan wasa bai tabbata ba sabili da rashin samun izinin shiga Ingila na visa da wasu ƴan wasan Burkina Faso suka gaza samu.